abinda majalisar dattawa ta yi dangane da kin amincewa da jarin sashi 84 karamin sashi na 12 a sabon dokar zabe ta shekara 2022 wani abu ne mai kama da jirwaye da kamar wanka abinda majalisar dattawa ta yi dangane da kin amincewa da jarin sashi 84 karamin sashi na 12 a sabon dokar zabe ta shekara 2022 mai kama da jirwaye da kamar wanka domin ta ce ba umurnin kotu ta bi ba amma abin da ta yi daidai yake da bin umurnin kotun to sai dai ga shugaban masu dinjaye a majalisar dattawan Yahaya Abdullahi Abubakar yana ganin yawan ƴan jam'iyyar APC da suka kai 70 a majalisar dattawan na iya ba su ƙarfin sauya kowane irin mataki da ya tunkare su a majalisar to sai dai a wannan karan matakin da kotun tarayya Abuja ta ɗauka ne ya fatar da su
abin da yasa mutane suka hazuka shine yadda aka fito aka nuna kaman cewa wani bangaren gwamnati zai iya hana wani bangaren gwamnati aiki to wata rana in mun zo mun zauna muka ci za mu taba ba za mu magana akan wannan sashen ba ko wani abu nan ana iya zuwa yau ko gobe wani alƙali kawai fito ya ce ya zo sashen akan mu shi ke nufi ai shiru ai harka ce tsarin mulki ko wani tsarin mulki ya kafa gwamnati kashi uku akwai kashin yin doka akwai kashin tsare haƙƙin doka da tafi ta intervention akwai tsare zatarwa na shugaban kasa ko wani ya cin gashin kai duk wani ɓarayin gwamnati wanda yake zai hana wani ɓarayi aiki bai da hurumin da zai yi haka a zaman tsarin mulki saboda haka ya kamata ko mai mutum zai yi yana fara yana duba bakin gatari
shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin hukumar zaɓe a majalisar dattawa sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya ce haka demokradiyya ta gada
an duba ne kana gyaran doka kullum kana duba dama da hagu wani shi ma ka duba tsakiya to sai ga abin da ya fi sauki ga al'umma shi ake so a yi yanzu misali yake ga mutum na kan ofis yana tsaya za yana zaɓe mutum baka hankali zai amfani da damar ofishinsa na wannan ofishin musamman ya shafi ko tsaro ko wani abu ko doka ko kuɗi zai amfani da wannan abubuwan da zai sa ya amfani da su ya zama kuma an danna haƙƙin wanda suke ƙananan 'yan tafa amma dai muna martaba kan shugaban ƙasa muna mutunta shi
amma ga ƙwararre a fannin shari'a kuma masanin kundin tsarin mulki mai nasara Kogo Ibrahim Umar ya ce wannan mataki da majalisar dattawa ta ɗauka juyin juya hali ne a demokradiyyar ƙasar
abu ne wanda yake za mu iya kallon shi kaman juyin juya halin demokradiyya domin akwai auren zobe da masharhanta suke gani tsakanin ɓangaren shugaban ƙasa da ɓangaren 'yan majalisa ta yadda yake ana tunanin cewa 'yan majalisar nan kamar ɗan amshi shata ne ba ta yiwuwa mai wani bukata ta taho daga shugaban ƙasa a ce ba su biya mashi wannan bukata ba wasu na kallon kamar ana mulki ne na haɗin zobe to yau wannan abu demokradiyya ce ta ƙara balagewa shine yanda nake kallon abu
ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai majalisar wakilai ba ta ce komai akan batun gyara kashi 84 ƙaramin kashi na 12 ba wanda ya ce duk wani mai mukamin gwamnati da yake sha'awar tsayawa takara to ya aje aiki watanni 6 kafin jam'iyyarsa ta tsayar da shi a matsayin ɗan takara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.